kuna tuni 26 ga watan Satumba su da kansu ɗan Boko Haram kin sun sako mutane biyu a cikin mutane 39 kenan yau wajen mutum 37 ne yake ga hannunsu zuwa ga yau babu wanda yake da labarin su ɗan matan Chibok a Nigeria da aka gama su ɗan Boko Haram da kansu sun yi ma video wanda a duniya kowa ya gani ya tabbata ya shaida da cewa wannan mutane suna da rai amma ga na Niger har zuwa yau ba su taba yin wani video ba su ci godo muna ma da cewa suna da rai wayannan mutane ba mu san ba ma an kashe su to wannan duka abu yana damu mu kurai shi yasa muka fara wani campaign kin mu da muke cewa Jesuin Galewa alhamdulillah muna tai wallasa zuwa ga Facebook zuwa ga Twitter muna cira ga duka manyan mutanen duniya duka shugabannin mu campaign bring back our girls ini shi ne muke so kuma muna magana ɗan uwan wayannan mutanen su ce a lalle ashe ba man da mu ba
kana nufin har yanzu gwamnatin Niger ba ta yi muku bayani akan halin da su waɗannan mata da yara suke ciki ba
cikin jawabin shi na sallah August throughout kenan shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu ya taba yin magana so guda rannan ya fito ya ce ina kira ga sojojin Niger da su doka matakai dan su je su maido wayannan matan da yara to banci shi dai bam sake jin wani magana ba
to yanzu me kuke kira daga jama'a kenan
muna kira ga kowa wanda dai matasa wanda suke sama Facebook da Twitter wannan mun ce muna kira ga kowa ya sa saman page kin shi yau kwana 200 ne sana ya kace a maido muna matan mu ina suka kwana suna da rai dama menene gurin mu da muke wannan zancen mu yi shi ne dan duniya duka ya san da cewa ba a Najeriya kadai bane ɗan Boko Haram duka ya sa mata da yara kenan a Niger ma bancin kashe-kashen da suka yi gashi na yau wajen mutum 30 wajen kwana 200 kowa bai da labari